Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Baba Yakubu Makere muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin 6 ga watan Yuni shekarar 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa jama'ar garin Owo dake jihar Ondo na ci gaba da bayyana juyayyun su bayan harin da wasu ƴan bindiga suka kai garin wanda ke kudancin Najeriya. Wayan jami'ar APC mai mulki ke kokarin fitar da dan takarar da zai tsaya mata zabe a zaben 2023. Fadar shugaban Najeriya ta ce wato shugaba Buhari ba shi da dan takarar da ya tsayar na gashin kansa. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Sha'ib Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Bakiri. Sojojin Ukraine da na Russia sun gwabza kazaban fada daga titi zuwa titi a Severodonetsk a yau Litinin, inda kowane bangare ke da iko kusan rabin masana'antu a gabashin Ukraine. Da alama sojojin Russia sun samu rinjaye a bangarori masu yawa, amma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce sojojin Kyiv suna da damar kwace ikon yankunan. Kiyasin nashi na zuwa ne bayan da gwamnan yankin Luhansk Sarhi Hadai ya nuna cewa Ukraine ta yi kasa a gwiwa. Hadai ya ce masu kare mu sun yi kokarin kai hade-haden mai da martani na dan lokaci, sun kubatar da kusan rabin birnin, to amma lamarin ya kuma dan tabarbare mana. Har yanzu dai ana takwan gaba kon baya akan zaben fidda gwanin tsakanin ƴan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar APC, inda gwamnonin Arewa da aka zaba a ƙarƙashin jam'iyyar suka dage akan cewa za su mara wa ɗan yankin kudancin ƙasar baya don ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar, yayin wasu ƙungiyoyi mabambanta daga cikin jam'iyyar suka buƙaci a ba da dama ga wakilai su zaɓi wanda ya cancanta ba tare da la'akari da yankin da ya fito ba. Daga birnin Abuja, Shamsiyya Hamza Ibrahim ta aiko mana da ƙarin bayani.
Daga cikin gwamnoni 13 na yankin Arewa a jam'iyyar APC sun bayyana matsayarsu ne bayan wata ganawa da suka yi da shugaba Muhammadu Buhari a fadar gwamnatin ƙasar da ke nan babban birnin tarayya Abuja. Cikin jawabinsa, gwamnan jihar Plateau kana shugaban gwamnonin Simon Lalong ya gaskata bayanan da aka yi ta yadawa a ranar Asabar da ta gabata da ke cewa sun yanke shawaran a fidda ɗan yankin Kudu wanda zai tsayawa APC takara a zaben shugabancin Najeriya da ke tafi a shekarar 2023, wanda hakan shine hakikanin matsayin gwamnonin Arewa. To sai dai wasu kungiyoyi na jam'iyyar sun buƙaci a ba kowane ɗan takara dama. Abdullahi Aliyu Katsina shine shugaban kungiyar haɗaka ta jam'iyyar APC.
So mu muna ganin abun tada hankali ne a gare mu, yasa muka ga ya kamata mu to da wuri mu ja hankalin su, mu ja hankalin shugabannin jam'iyya, mu ja hankalin shi kan shugaban ƙasa cewa ƴan awoyi ne suka rage wajen yanke makomar kishin jam'iyya da muke da shi da kuma kallon makomar ita jam'iyya da ƙasar Najeriya gaba ɗaya. Idan ba a yi abun da ya dace ba a wannan lokacin da muke ciki, to komai zai iya faruwa a makomar jam'iyyar APC, musamman yadda muka ga gwamnonin Najeriya suna goyon bayan a dauki mulki a maida shi kudancin Najeriya. Wannan abun ya ba mu mamaki saboda Najeriya kasa guda ce, to muna ganin cewa kila wasu bukatu ne wasu suke da shi, shi yasa suka dauki wannan matakin. Amma ba magana ya za a yi jam'iyyar APC ci zabe ba. Cin zabe shine ba da makoma iri daya mu duka ƴan takara, ko kuma a zauna a yi sulhu. Saboda haka idan ba consensus za a yi ba, to menene hikimar a dauka kai wani wuri?
Ita ma Aisha Sa'idu na gamayyar kungiyoyin magoya bayan jam'iyyar ta APC ta yi kari da cewa,
mu dai a matsayin mu na supporters group na jam'iyyar APC muna kira da babban murya da cewa muna so a yi fiton zaben nan a yi na tsakani da Allah wanda ya ci a basa. Mu ba mu damu ko Arewa ko a ci Arewa ko North East ko wanda ya ci dai a bashi. Kar a yi a zo a ce da mun sani, a ba wa mai rabo wanda ya ci a bashi.
Ɗaya daga cikin ƴan takarar shugabanci karkashin jam'iyyar APC Rochas Okorocha ya ce sai da yardar kowa za a iya fidda ɗan takara da zai tsaya wa jam'iyyar.
Consensus din na wato sai kowa ya dafa, wani zai yarda wani ba zai yarda, kuma in akwai wani bai yarda ba dole sai ya ba, to shine matsala ba. Ya danganta da yanda aka yi magana, ko in aka ce Rochas bai kamata kasa ta kashi gon kasa, to za a ba da dalili a ce ga abin da ya sa, ga dalili, ga dalili, ba a sa mutane tilas wai sai ka sauka ba.
Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jihar Ondo Najeriya suna gudanar da bincike a yau Litinin akan wani mummunan hali da aka kai a wani cocin Katolika. Ba a gane takamammen adadin mutane da aka kashe a harin na jiya Lahadi ba akan cocin St. Francis Catholic Church, inda kakakin gwamnatin jihar Ondo ya fada wa kamfanin dillancin labaran AFP cewa ‘yan bindigar sun kashe mutane 21. Kana Reuters ya ambato adadin da wani likitan Ondo ya bayar cewa mutanen da suka mutu sun kai 50. Gwamnan Ondo Rotimi Akridolu ya lashe takobin ɗaukar mataki akan waɗanda suka kai harin. A ƙarshe, kasar India na fuskantar babban fushin diplomasiya daga kasashen musulmi bayan da wasu manyan jami'ai a jam'iyyar Hindu ta masu kishin ƙasa suka yi kakkausar suka ga musulmi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inda suka sha zargin kalaman ɓatanci a wasu kasashen Larabawa da suka bar New Delhi suna fafutukar shawo kan wannan barna. Akalla kasashen Larabawa 5 ne suka gudanar da zanga-zangar adawa da India a hukumance. Sa'annan Pakistan da Afghanistan su ma sun mayar da martani mai gauni a yau Litinin da kalaman fitattun masu magana da yawun jam'iyyar Bharatiya Janata ta Prime Minister Narendra Modi su biyu suka yi. An fusata a shafukan sada zumunta, kuma kiraye-kirayen ƙauracewa kayayyakin India ya yi ƙamari a wasu ƙasashen Larabawa.
A gaida Baba Yakubu Makeri wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, hukumomi a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya sun ayyana zaman makokin kwana 7 bayan da wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta a wata coci da ke garin Owo. Bayanai sun yi nuni da cewa akalla mutum 50 ne suka halaka a harin wanda aka kai a majami'ar St. Francis ta mabiyar ɗarikar Katolika. Daga garin na Owo, wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambol ya aiko mana da ƙarin bayani.
Har yanzu ‘yan uwan jama’ar da aka kai wa hari kuma aka kashe su a cocin St. Peter's da ke garin Owo da ma wasu mazauna garin na Owo suna ci gaba da alhini da nuna bakin cikinsu ga abin da ya faru.
My name is Sunday. I'm a first son. Came here last 2 weeks to come as here. So my mom and I are inside the house. So she now asked me that am I not going to church today, and I told her that I cannot go today, that I don't know how my body is. I started hearing something like gunshot. They now told me that the attack was coming from St. Francis here, where my mom is. Started trying her number, calling her, and I ran down here. When I reached there, I saw my mother's corpse, that she was killed. I was very sad.
Wani mazauna garin mai suna Sunday yace shine dan farko ga uwarsa. Yace nazo in ga uwata ne, muna gida tare. Sai ta tambaye ni, yau bazan je coci ba? Sai nace a'a, ina jin kasala, shi yasa bazan je ba. Bayan nan kamar karfe 10 zuwa karfe 11 na safe sai na fara jin karar harbin bindiga. Sai ni takirin lambar mahaifiyata bata dauka ba. Dan zo sai ni gagawarta an kashe ta. Yace yana ciki da bakin ciki.
Kushe namti, my sister, as I was calling, the numbers have not even go. Some of my people were there, their number no go, but some of them who I know, we say the gun touch them, they plenty.
Shima Usue Namdi yace an kashe mishi yar uwarsa. Yace yayi ta kira yan uwansa da suke cocin basu dauka ba. Yace kuma yan uwansa da najiraunin harbin bindiga suna da yawa, kuma wasu su suna asibiti suna jinya. To ko yaya mazauna garin Owo suka ji a game da wannan hari na cocin?
Sunana Alhaji Nuruddin Abubakar. To tsakanin Allah bamu ci dadi ba, dan abin ya bata mana rai iya gurgudu, saboda ba a cewa an kai hari coci. Irin wannan abin da ya faru, an ka zo ana kashe-kashe mutane, bamu ji dadi ba, dan hankalin ba kwance yake ba da irin wannan abubuwan da yake kasancewa a yau.
Yanzu kana nan garin Owo, ba ku walwala ne?
To bamu da walwala, dan ko kasuwanci ko mi ya tsaya cin babu abin da ga tafiya.
To ya batun kamar a ce bankuna da makarantu?
To har bankuna da makarantu to babu aiki, ba su zuwa, ba mai zuwa aiki, ko mi rihe ko ya tsaya cin.
Sunana Sani Yusuf, mazaunin garin Owo on the street. Insha Allah ina wajen kasuwa ta, don dai gaskiya na ga mutane wa'anda suka fito daga cikin coci, zaka ga kafafuwan su suna zazzagiya haka, sun ciccire hakan ga suna ta jini, mutun yana ta gudu a wannan lokacin.
Sannan bayan su kaga wadanda an kai ma kata-kata, misali da harbin bindiga.
Eh, to ni ban zo wurin ba, amma waɗansu sun ce sun zo, don ni wa'anda sun gani gabana sun wuce za su kai 4 ko 5, wa'anda suka wuce duk jikinsu jini ne kata-kata hakan ga da jini.
To ya kai ji game da wannan hari?
Ba dan karamin jin ciwo ni ba, kuma abin ya ban haushi.
Hassan Sunan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga garin Owo a jihar Ondon, Nigeria.
To fadin shugaban Najeriya ta nisanta kanta da batun tsayar da wani dan takara ne tilo bayan da wasu rautanni suka nuna cewa shugaban jami'ar APC Sanata Abdullahi Adamu ya bayyana shugaban majalisar dattawan kasar wato Ahmed Lawal a matsayin dan takarar maslaha a makamin shugaban kasa a zaben fitar da guni da za a gudanar a gobe a Talata. Malam Garba Shehu kakaki a fadin shugaban Najeriya yayi wa Umar Faruk Musa karin bayani a kan darbawar siyasa.
Ai shi ra'ayi na shugaban kasa ban ce ko zan danganta shi da abin da aka ce jami'a ta yi ba. Ni dai abin da zan ce ya faɗi ra'ayi nasa. Ya fito fili ya bayyana ga gwamnoni da suka ziyarce shi a yau a Litinin cewa shi bai da dan takara. Kuma harkar nan ta jama'a ce harka ce ta jami'a. Jami'a kuma an gina ta ta yi kwari membobi miliyan 47. Saboda haka ba za a yi wannan abu ba tare da yawu ko sa hannu na yan jami'a ba. Shi ya mika wannan batu yace gwamnoni su je su zauna da jami'a fito da tsari. Ba za a yi naɗi ko kuma a nuna fin ƙarfi a kwace a danka abu a hannun mutum guda ɗaya ba.
Saboda haka ya za a danganta wannan kenan da matsayin da jami'a ta fitar kuma wanda ake alakanta shi akan shugaba Buhari.
A mu dai kamar yadda nake gaya maka inda muke nan ba ma nan hedkwatar jami'a ba mu san wannan batu ba. Na ganin ita jami'a ita za ta warware kuma akwai wata magana sabanin wannan. Amma dai gwamnoni a yanzu haka ina tabbatar maka karshenta suna nan tare da shugaban jami'a ana nan ana tattaunawa za a fito da magana daya. Maganar shugaban Muhammadu Buhari babu fankarfi babu danniya ba kuma za a kwace a ba wani ba kowa sai an bi masa haƙƙinsa.
Malam Garba Shehu kenan babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin Najeriya a tattaunawa da nai da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi shugaban jam'iyyar ta APC Sanata Abdullahi Adamu domin in ji martanin da zai maida dangane da wannan matsayin da gwamnati ta cimma tare da daidaituwa da gwamnoni wanda suka gana da shugaba Muhammadu Buhari inda yake cewa
ba wani abu sabo da muka faɗi ya kashi da muka yi an gane mutane iri-iri daki-daki akan menene mafita halin da jami'a su kan ta ciki malayan ta kan zama shi ruwan kasa mutum 24 dukkan su kuma an tantance ma an ci kowa su ya cancanci shi wani abu amma ba shi wacce wani mutum tashi da waje ma da zaɓe da su tun da an gama sai da fom har aka zo aka yi tantance wannan ga menene ya kamata a yi tunda an yi maganar haɗakan na a can tsaya kan abu muka sa masa kuma rashin ci a gaya kun gaya musu na je wani tunjin iya daddale tsoron kan ɗaukar hakina na gaya wa jama'a cewa ga matsayin da jami'a ta ɗauka ba da wannan matsayin ba sai da aka yi kanin kuma da kamata gana da shi kuma ba abin da muka yi na babu sabo su waɗannan gwamnati ɗan uwan mu abin da aka yi a kan maganar da ya za sabon da zai gaji shugaban ƙasa abin da muka yi na mun yi musu su muka tsaya muka matsaya a kan ke za a yi ina mu ne na APC su duba tare da mu ɗauka da wanda ba mu da shi wannan kujera shi ya sa dama suka samu amincewar mu yau haka nan waɗanda yake su yanzu suna cikin shekaru huɗu da ba mu ke tsara da musu mun ba su dama su kawo magadansu.
Yanzu ganin cewa fadar gwamnati ta fito ta ce shugaba Buhari ba da ɗan takarar da yake cewa shi ne nashi ya bar ma jam'iyya ta yi komai kuma a yi matsala.
Su waye jam'iyya ba wani yanzu jam'iyya su da haka yi su fahimci su magana shugaban ƙasa shi ake sun yi wani jam'iyya. Wani jama'a suna da yau ba gobe ne shugaban shugaban jam'iyyar nan. Kuma abin da mun tuna da yanzu jam'iyya mun faɗi mun gaya a duniya mun ba da canjin yin wannan magana. Ya kawo da bai yi gamsuwa ya zai nema da fi shiga mai doki.
Amma wannan ba zai kawo rabuwa kawo nan ko shugabannin jam'iyya ba cewa.
A wannan na jomaru da yan bukan bayu zai kawo wannan magana sai rabin kai. Ba abin da ya kawo magana sai rabin kai. Kuma ban kirta da son cewa za su samu wannan a cikin daga bakin gwamnonin mu ba.
Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Ranar tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga wato wannan waka a shakatare ta. Kamar Allah yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A Najeriya, yau ne jam'iyyar APC mai mulkin kasar ke yin babban taron ta na kasa a birnin Abuja filin Igusuka don zaben wanda zai rika mata tutar takarar shugaban kasa. Saboda haka al'ummar kasar duk sun kagara su ga wanda za a fidda da zai fafata da na jam'iyyar adawa ta PDP wacce ta tsaida tsohon mataimakin shugaban kasa a teku Abubakar don yin wannan takara. Wannan babban kalubale ne ya sanya masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC suka ce a kasa a cire don a fidda wanda zai kai labari idan an bashi takara. Farko dai shugaba Buhari da ya dawo daga wata tafiya waje ya tara gononin jam'iyyar APC a Abuja ya nemi su goya masa baya don ya zaɓi wanda zai gaji kujerarsa. Bayan an tattauna kowane yanki na Najeriya na buƙatar rike wannan kujera ta shugabanci. Hakan yasa kawunan su suka yi zafi ana cin karo da juna. Daga baya sai ƴan kudu maso yamma mai gononi biyar suka yanke shawarar a baiwa shugaban majalisar dattawa Ahmad Lawan yayi wannan takara don shiyar su daya da Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP. Shekau Bola Tinubu ya dage cewa shi ya fi cancantar rike tutar jam'iyyar APC har ya zuwa yanzu don takara. To wannan lamari sai ya yi wa yankin arewa daɗi, sai dai kuma akwai wasu daga cikinsu waɗanda ke ganin cewa ta leko ne ta koma muddin dai ɗan arewa ya hau karagar mulki to fa mukamin mataimakin shugaban ƙasa sai dai a baiwa yankin kudu maso yamma ko kuma maso gabas. Wannan kikikaka ita ce ta hassala jigon jam'iyyar APC Dattijo Bola Tinubu inda har yayi gori kamar haka.
Buhari ni shuga ma ba lo ko le di present o se kini olule o se geji olule o se geta olule o ti sokon lori television pe laye o doron ma mo de lo banka ju na wa ron oro ekun ko lele aduro ti wa de wole.
Yace ba dan ni ba Buhari da ba zai samu shugabancin kasar nan ba domin yayi takara na farko ya fadi, yayi na biyu ya fadi, yayi na uku ya fadi zabe. To fa shine naje na same shi na ce shakurumin shi in dai shugabancin kasa ne to zan taimaka mai ya zama shugaban kasa. Hakan kuma ya faru.
Adija bere jidebe mi ugba minister mi ugba contract mi toro be mi toro gari mi toro fura lowo e mi de yawo nbe.
Wala ce ban fa nemi mukamin minister ba, ban an shi kwangila ba, ban nemi komi ko fura ban nema ba. To ko a asabar din nan dai Bola Tinubu a taron da aka yi na masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC a Abuja inda shugaban kasa da mataimakinsa da tsohon shugaban jam'iyya Adam Oshomole suka bayyana ya sake yin shagube makamancin wannan.
A ballot paper used by Mr. President is equal to the mango sellers by delegates is equal to mechanics ballot paper in our time. 1+1 must be 2. Buhari has not run a governor forum. We have 16 members are greater than 19. Where's our memory? Thank you for the great challenge.
Shin, ko yaya masu fashin baki a harkar siyasa za su ce game da waɗannan furuci na Tinubu? Dr. Awal Abdullahi ya amsa wannan fatawa.
Da gaske ne ya bayar da gudunmuwa daga ɓangaren shi domin ga shugaban Muhammadu Buhari don zama shugaban ƙasa. Kuma ya gorantawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da cewar bai mishi komai ba duk da yake shi ya kawo mataimakin shugaban ƙasa. To idan ko har za ka ba da irin wannan gudunmuwar kuma a baka damar da kai za ka kawo mataimakin shugaban ƙasa. Sannan kuma an ba shi damar da ya kawo ministoci, baya ga ministoci akwai shugabannin
hukumomin gwamnati da ya kawo shi ya kawo su hasali ma ministocin da ya kawo su aka babaye wa ofisoshi kuma ministry masu tsauka masu muhimmanci kwarai da gaske daya daga cikin su ma ministry uku aka dunkule aka bashi shi kadai wanda ake kiran shi super minister ko kuma dan gatan minister to kaga kenan mutumin da ya samu wannan damar kuma ya koma ya goranta da cewa ya bada gudunmuwa bai nemi komai ba bai yi wa kanshi adalci ba idan ka saurari jawabin da shi shugaban jam'iyyar APC yayi wato Abdullahi Adamu ai ya nuna rashin jin dadi
wani sabon banki da aka kafa a tarihin siyasar demokradiya a Najeriya shine yadda ƴaƴan tsaffin gwamnati da kuma masu mulki a halin yanzu su bakwai ciki har da dan gwamna kuma surukin wani gwamna suka lashe zaben fidda gwani a jihohi bakwai gefe guda kuma da kwai wasu biyu waɗanda ba su taɓa tsammanin za su taɓa faduwa ba a babban zaɓe a Najeriya ballanta na ma wai zaben fidda gwani
tun da farko wasu daga cikin gwamnonin APC sun bayyana cewa gara a baiwa 'yan kudu su fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa hakan ya sanya na tuntuɓi shugaban ƙungiyar Northern Consensus Forum don jin ra'ayinsu game da wannan al'amari
sunana Awal Abdullahi Aliyu yadda muka kalli shi wannan abin da wasu gwamnonin arewa suka yanke hukunci cewa wai sai dai a mika mulki ga kudancin Najeriya mun yi tir da wannan tunani nasu da wayannan kalamai nasu domin ba su tuntuɓi kowa ba ba su shawara da kowa ba babu dan arewa ko dattijo ko matsakaici ko kungiyar mata ko na matasa da suka nemi shawaran suka fi suka yanke wannan shawaran suka yi wannan furci da haka wannan furci sun yi shi ne a maimakon kawunansu da iyalinsu ba muryar arewa ba ne ba ra'ayin arewa ba ne ba da yardar arewa ba ce
yaya jama'a ke kallon wannan lamari abin dubawa a nan shine samun sahihin shawara ga masu kada ƙura'a a ranar zaɓe
mu ra'ayinmu mu yanzu ba ruwanmu da jam'iyya mu cancanta za mu bi don an ɗora ɗauki ɗora sai mu sauke mu zaɓo na kirki shine ra'ayinmu
to shawara ta shine dai a bi cancanta saboda ka ga yanzu idan ba a bi cancanta ba duk jam'iyyar da ta tsaye da wanda ya fi cancanta to ko ba a bar jam'iyya ba za a je a zaɓi wannan mutumin shine shawararta
ƴan Najeriya dai sun fara wayewa ganin yadda aka gudanar da zaben fidda gwani inda ake kada waɗanda ke kan mulki a wajen zaben fidda gwani fata anan shine kada dan alheri ko ihsanin da za a yi musu ranar babban zaɓe ya sanya su zubar da ƴancin su dan wancin dan ihsanin Sansha Malfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya
yanzu kuma sai labaran wasanni
wasanni a takaice Yan wasan kwallon kafar Amurka sun daura kyallen hannu mai launin ruwan lemo a wasan da aka ta buga da Uruguay a jiya Lahadi domin nuna goyon bayan su ga samar da tsauraran dokokin mallakar bindiga a kasar wannan na zuwa ne bayan da yan wasan suka aiki wa majalisar dokokin Amurka wasiƙa suna kira da a samar da dokoki masu tsauri kan sha'anin mallakar bindiga sakamakon yawaitar harbe-harben jama'a da ake samu a kasar a 'yan makonnin nan a cikin wasiƙar ƴan wasan sun buƙaci majalisar dokokin da ta goyi bayan ra'ayin mafi akasarin Amurkawa da ke goyon bayan tsaurara dokokin mallakar bindiga ana tsarin majalisar wakilan Amurka za ta kada ƙuri'a kan daftarin dokar ƙayyade mallakar bindiga a 'yan kwanaki masu zuwa mai horar da ƴan wasan ƙasar na Amurka Greg Berhalter ya ce yana alfahari da ƴan wasan nasa da kuma matakin da suka ɗauka a makwabciyar Amurka wato Canada ƴan wasan ƙasar sun yi wani yajin aiki a jiya Lahadi wanda ya tilasta jingine buga wasan sada zumunci da aka tsara za su buga da Panama wannan da ya biyo ne bayan wata takaddama da ta kunno kai tsakanin 'yan wasan da kuma hukumar kwallon kasar inda 'yan wasan suke zargin hukumar da rashin mutunta su ta haujin tattaunawa kan biyan haƙoƙin fafata wasannin gasar cin kofin duniya a cikin wata wasiƙa da 'yan wasan suka fitar sun buƙaci hukumar da ta samar da ingantaccen tsarin biyan su da kuma takalolinsu 'yan wasan kasar mata inda suke bukatar a basu kashi 40 cikin 100 na kudin da ake samu na fafata wasannin gasar cin kofin duniya hukumar kwallon kasar ta Canada dai ta yi tayin biyan 'yan wasan kashi 10 cikin 100 na adadin kudin da za ta samu daga hukumar FIFA ya kai kimanin dalar Amurka miliyan 10. Kasar ta Canada ta sami gurbin shiga wasannin karshe na gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 wanda shine karo na biyu a tarihi. Tsohon shahararren dan wasan kasar Brazil Ronaldo ya so matukin keke na tsawon kilomita 500 domin cika alƙawarin da yayi idan har kungiyar sa ta Real Valladolid ta sami shiga gasar La Liga ta kasar Spain. Valladolid ta sami shiga babbar gasar a kakar wasanni mai zuwa bayan da ta karkare kakar wasanni ta bana a matsayin ta biyu a teburin gasar La Liga ta biyu, inda ta karkare da maki 81 a cikin wasanni 42 daidai da Almeria da ta karkare a matsayin ta daya a tebur. Rahotanni sun bayyana cewa Ronaldo ya yi alwashin tuka keken na tsawon kilomita 500 idan har kungiyar tashi ta sami dawowa fafata babbar gasar, inda zai tuka daga birnin Valladolid zuwa Santiago de Compostela. A fagen tennis kuma dan kasar Spain Rafael Nadal ya kafa sabon tarihi bayan da ya lashe babbar gasar tennis ta French Open ta bana. Nadal mai shekaru 36 ya lashe babbar gasar French Open karo na 14 inda ya kasance dan wasan da ya fi kowa lashe gasar a tarihi. Haka kuma ya kara yawan kofunan manyan gasannin tennis da ya lashe zuwa 22, wato tazarar kofuna biyu kenan da manyan abokan fafatawarsa Roger Federer da Novak Djokovic. Murtala Faruk Sanyinna, Muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
To Mahmud, a takaice, sojojin Ukraine da na Russia sun gwabza zaben fada daga titi zuwa titi a Severodonetsk a yau Litinin, inda kowane bangare ke da iko kusan rabin masana'antu a gabashin Ukraine. Da alamar sojojin Russia sun samu rinjaye a bangarori masu yawa, amma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce sojojin Kyiv suna da damar kwace ikon yankunan. Kiyasin nashi na zuwa ne bayan da gwamnan yankin Luhansk Serhiy Hadai ya nuna cewa Ukraine ta yi kasa a gwiwa. Har yanzu dai ana ta kwan gaba kwan baya akan zaben fidda gwani tsakanin ƴan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar APC, inda gwamnonin Arewa da aka zaba a ƙarƙashin jam'iyyar suka dage akan cewa za su mara wa ɗan yankin kudancin ƙasar baya don ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar, yayin wasu ƙungiyoyi mabambanta daga cikin jam'iyyar suka buƙaci a ba da dama ga wakilai su zaɓi wanda ya cancanta ba tare da la'akari da yankin da ya fito ba. A ƙarshe, hukumomi a jihar Ondo, Najeriya suna gudanar da bincike a yau Litinin akan wani mummunan hari da aka kai a wani cocin Katolika. Ba a gane takamammen adadin mutane da aka kashe a harin na jiya Lahadi ba a kan cocin St. Francis Catholic Church, inda kakakin gwamnatin jihar Ondo ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran AFP cewa ‘yan bindigan sun kashe mutane 21. Kanar Reuters ya ambato adadin da wani likitan Ondo ya bayar cewa mutanen da suka mutu sun kai 50. Gwamnan Ondo Rotimi Akridolu ya lashe takobin ɗaukar mataki akan waɗanda suka kai harin.
Kamar sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu wato dauke da wani sabbin shirye-shirye ko kuma wasu sabbin shirye-shirye, da misalin karfe 6 na safe kenan agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tana gabatarwa, sai kuma Julie Leather's Crushing da ta hada mana shirin, da kuma injiniyan mu ne Muni Mahmud Lalo, nake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara saunin lafiya.